Is the Dashi or Vista on the beat?
Kai baba kaga chikdin chan kuwa chikdin sace fa
kai chikdin sace
kai baba ina wallahi chikdin kace
wait hold on let me break it down ai kai ne na gani da ita around town kaja ta gefe daga chicken public next day sai na gan ku a chicken republic
ha no be waiting stop ni fa ina zaune ne kawai a chilling spot tace ne taimaka na fasa mata chicken pox daga nan sai muka zauna muna sipping coke naga hotel diesel a wallpaper ta na so na basar board na tambaye ta sai tace ai ita ce baby ka wait ai mun gane ka
holo ku dai ga yunan da kira ruwa ni dai ga coffee na ku zuba mafura yai amma labarin nan na ku da tausayi
shit this is getting interesting but ana gyara zama mi ko mun pepsi
zana dawo maka no get coffee na ganka da ita kuna shan coffee har ka ce wai zaka kai ta toki kuna wani shirye shirye on the lucky
baba cewa ne fa zan sai mata toki
no stress i do i'm on a lucky dan na ga yan gulman nan suna wurin wancan small boy an shari yake ne maye mun zaga dat ga yan can ma suna bi na wanke shit amaryanka
Jiggy, ina binka wanke kuma kana tiri-tiri Kana so mi buruza ne kana biri-biri Stop shaking ya jikinka yake girgiri
Ga baran dau adda an baje shi
Malam ga kudin da Allah mi ka mishi
Back to the matter Barin sakati in yi data I don't know why kake denying nata Bayan komai take nema kana bata
Uga dan Allah an ansafanta
Eh ka san na saba magata Ah ina jin ku tun da za ai chick in sace ni na gan ku cikin mota kuna cece ku ce shebi na dar da ta cika debo tarkace abeg mi koma tsinke na yo sa ku ce to kai mama mas boy ai na san ka da ita you know game moto bo na gan ka ana pep da ita uka fara zufa ne to kai yi mai fifita DJ kana dalili to samun ita
super superman super
super story
super superwoman super
super story
super superman super
exclusive from abokimusic.com
super story